All I can promise you, and of course promise Nigerians, is that with the team that we have, there will be value-added security support services across the country.
Anan shugaban hafsoshin tsaron kasar Manjo General Lucky Irabo shine yake ba da tabbacin cewa kasa za ta samu saukin matsalar tsaro da ke addabar ta ya zuwa yanzu. Irabo ya ce zai tabbatar da hadin kai tsakanin ƴan uwansa domin su sauya dabaru da zai kawo ƴan kasa damar walwala a yanayi na zaman lafiya mai dorewa. A makon da ya gabata ma dai majalisar wakilai ta tantance waɗannan shugabannin, kuma wannan shine karo na farko da za a tantance su har sau biyu. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa, Sanata Aliyu Magatakaddawa Mako, ya ba da hujjoji da yasa aka yi irin wannan tantancewar.
Kasa na cikin yanayi na damuwa kala-kala musamman wajen fannin tsaro, to ya za a yi a shawo kan wani abu, musamman yadda aka kira gare su da cewa a tabbata an samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro daban-daban. Kada a ce wanga sojan ƙasa na wanga ruwa wanga na iska, a kowa ya zan abu guda, a yi ma ƙasa aiki, a yi ma jama'a aiki, a tabbata cewa an samu tsaro. An samu tsaro, abubuwa da yawa na cikin ƙasa za su inganta kuma su shiga ulu kuma da suke, kuma dai Allah kuma in Allah sun za a samu. Aikin su ana bukatar matsar da suke, kuma su bukatar da ake su. Kin sani, ka sani, mun sani duka. So haka don haka shi muke fata Allah ya ba su nasara a cikin magurin da aka sa gaba na samun zaman lafiya mai ɗorewa a wani ƙasa da kuma tsaro a kowane ɓangare na ƙasar Najeriya, Allah ya yarda.
Shi kuwa ɗaya cikin ƴaƴan kwamiti da suka tantance waɗannan shugabannin tsaron, Sanata Bala Ibn na Allah, ya nuna gamsuwarsa da yadda abubuwa suka gudana.
Ni ga Nawa Zato na gamsu da bayanan da suka bayar na ƙuduninsu na tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan ƙasar, don bayanan sun tattaɓa ko'ina inda ake zaton cewa kamar ciwo ne a cikin ƙasar nan na harkar tsaro. Sun tabbatar mana cewa in aka ƙara taimaka musu da kuɗaɗe da sauransu na yin aiki, za su tabbatar da cewa wannan abun an yi ƙoƙari an rukushe shi ba tare da ɓanna lokaci ba.
Ranar 26 ga watan da ya gabata ne, shugaba Buhari ya naɗa waɗannan sababbin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar su huɗu. A yayin da ake tantance waɗannan sababbin, majalisar dattawa ta amince da naɗin tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a ƙarƙashin jagorancin Laftana Janar Tukur Yusuf Burata mai ritaya a matsayin jakadu, waɗanda aka fi sani da non-career ambassadors a Turanci. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.